matsaloli muna kore su komai da lokaci rabon da yake namu zamu ci bani da korafi ga wanda suke mini tsokaci masu samun baki fa ma on mata ku fada na ce da ya on papa kin ji haushi fita sabgana shout out to my own mom masu son suga faduwa ta dai dai suga ci gaba na dan na riga na yi ta rabbi yayi mini ka ta masu son suga faduwa ta sai dai suga ci gaba na mind them sina damuwa adani stop ina damu su find me sina karuwa matsaloli muna kore su mind them sina damuwa adani stop ina damu su find me sina karuwa matsaloli muna